concept.
C-Man on the beat.
Baby, mo tan ta da de ke. Na zo ne be ga gariba, mo tan za ga de ke. Je America Asia, mu da Ghana de ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa de ke. Baby, mo tan ta da de ke. Na zo ne be ga gariba, mu tan za ga de ke. Je America Asia, mu da Ghana de ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa de ke. I'll take you round the world, I'll make you a tourist. Anywhere you wanna go, let's have a tour list. From the islands, the deserts, the forests. Mu da wayan kari bauchi gida a northeast, yeah. Ke nuna miki gata, daga ranar Litinin zuwa Talata. Gobe Laraba, Jibi Alamis, Juma'a kuwa gata har Asabar zuwa Lahadi. Eh a tabbas kina da aji, malama yau me zamu koya a darasi. Eh za ki tafi, amma sai gobe biyar da rabi. Mu dan taka da ke, kin san na ba na suke. The homie know the dog, manyan harka da ke. Baby mu dan taka da ke. Na zaune be ga gariba, mu dan zaga da ke. Mu je America Asia, mu da Ghana da ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa da ke. Baby mu dan tada da ke. Na zaune be ga gariba, mu dan zaga da ke. Mu je America Asia, mu da Ghana da ke. A Nigeria, mu ita bauchi garin masa da ke.
Ina ga gara da ke. Na kan so rana na ta fara da ke. Muna nan har ranan ta fada da ke. Inna da ta yi in kwanta da ke. Kin san mana suke. Na dauke ki da mutunci, me yasa zan ya da ke. Say baby, na san how ka ce. Idan ki ga bar ni zan langwashe.
Sorry.